barakatuhu. Muna gode ma Allah madaukakin sarki wanda ya sanya mu cikin bayinsa muminai, kuma muna salati ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allah madaukakin sarki ya wajabta mana daga cikin ibadu sai da sallah, wanda sallah ita ce rukuni na biyu a cikin musulunci. Babu addini ga wanda baya sallah. Bambanci tsakanin musulmi da kafiri shine sallah. To koda mutum yana tsaida sallah din, ya kamata ya tsayar da ita da abinda Allah madaukakin sarki yace a tsayar da ita din. Allazina hum ala salatihim da'imun, wanda suke tsayar da sallah bisa dorewa da sharuɗanta da rukunanta da wajibanta. Shi yasa Allah yake cewa lallai waɗanda suke raya masallatan Allah, innama ya'muru masajidallah, ko wanda suka fi cancanta da raya masallatan Allah, ko wanda kaga suna rataya raya masallatan Allah, su ne waɗanda suka ba da gaskiya da Allah. Wal yawmil akhiri, da ranar ƙarshe, kuma suka tsaida sallah, suke ba da zakka, kuma ba sa tsoron kowa in ba Allah ba. Kenan wanda kaga yana tsaida sallah, yana kiyaye ta, kuma yana kiyaye dokokin Allah, wannan yana cikin bayin Allah na ƙwarai na gardasu. Wanda kuma baya kiyayewa, wannan baya cikin waɗanda Allah ya zaɓa, Allah ya tsare. Kuma daga cikin sallah ɗin sai Allah ya sanya mana sallah ɗin nan mu yi ta da tsarin da ya saka mana, shi ne kiyaye ta a cikin jama'a. So da yawa za ka ga mutane suna sakaci a sallar jama'a. Wani zai ce ai ya riga ya sallar shi a gida, ko kuma a'a yana da iyalan shi, ko kuma yana ganin cewa ma ba wajibi ba ne ya sallar jama'a. To mu saurara mu ji. Manzo Allah sallallahu madaukakin sarki ya rataya lada babba ga waɗanda suke halartar sallar jami'a. Kuma a duk inda Allah ya yi magana a kan abin da ya shafi sallah, yana ambatanta ne da jam'in mutane ba da mutum ɗaya ba. Wannan ya nuna mana muhimmancin sallah a jama'a. Shi yasa daga cikin manyan ladan da Allah ya rataya a sallar jam'i, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya tafi sallah da safe masallaci, ko kuma ya tafi sallah da yamma masallaci, to duk tafiyar da zai yi ya dawo, Allah yana tanada masa matsuguni a gidan aljanna duk sanda ya fita ya je sallah. Don haka masallatai da sallah da ake yi ba kawai taron ake nufi ba. Masallaci waje ne na nuna ƴan uwantaka. Masallaci waje ne da zaka san halin da ɗan uwanka musulmi yake ciki. Masallaci waje ne da ake tattara zukata su zama waje ɗaya, wanda duka manufofin da sallah take tabbatarwa in mutum zai yi shi kadai ba za a samu wannan manufar ba. Haka nan kuma a masallaci ne za ka ga cewa babu bambanci tsakanin talaka da wanda ba talaka ba, ko da shugaba da wanda ba shugaba ba. Yanzu duka mu a masallacin nan matsayinmu ba ɗaya ba, amma jam'i ya tara mu kowa da matsayinsa, amma kuma Allah madaukakin sarki ya tattara mu waje ɗaya. Inda za a fita waje wani bai isa ya je kusa da wani ba, amma a sallar jam'i ana nuna mana cewa muna zuwa kusa da juna. To wannan su ne daga cikin hikimomin wannan sallah ta jama'a. Amma dai al'ummar musulmi da yawa za ka samu suna sakaci da ita. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama dan ya nuna mana muhimmancin sallah a jam'i da kuma hatsarin barinta, har ya furta wata magana wacce take da nauyi, yake cewa wallahi kasantuwar ya lura cewa mutane ba su halartar sallar jam'i, yace ya himmatu ya sa a kira sallah a tsaida sallah. Alhalin shine liman yace amma zai wakilta wani ya jagoranci mutane a sallah, shi kuma ya ɗebi wasu mutane daga cikin mutanen masallaci su je su ɗebo itatuwa su bibiyi gidajen mutanen da ba sa sallah, yace ya cinna musu wuta. Abinda zai sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan ka san ba karami bane, duk da yake bai aikata ba, amma yana nuna girman abu. Har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tausayinsa da jin kansa ya ce zai je ya kona gidan wani saboda yana wani laifi, ka san cewa laifin babba ne. Saboda haka lallai yin sallah a jam'i abu ne wanda yake mai girma. Haka nan magabata na ƙwarai sun kasance suna nuna mana misalai na kiyaye sallah a jam'i. Abdullahi dan Abba dan Mas'ud yana cewa wallahi na wayi gari na gan mu Musa habban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, ba wanda baya zuwa sallar jam'i a cikin mu sai dai mutumin da aka san shi yayi fice da munafurci a Madina. duk wanda kaga baka ganshi a masallaci ban ji Abdullahi dan Mas'ud to wannan an riga an san cewa munafiki ne na fili to ina da ya ga irin wannan zamani ba yana cewa mu akwai munafikai bane la amma dai akwai musaltuwa da irin wannan dabi'u yace wallahi ya wayi gari duk wanda baka ganshi a sallar jami'i ba to ana tuhumar shi da cewa munafiki kuma yake cewa wallahi na wayi gari nake ganin cewa zaka ga mutum an zo da shi bai da lafiya baya iya taka kafar shi amma zai dafa kafadin mutane a zo a sashi a cikin sahun sallah saboda ganin muhimmancin sallar jami'i kuma wannan ya faru da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallar shi ta karshe da yayi an dauko shi ne ana jan shi baya iya takawa aka sashi a sahun daga wannan sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kara fitowa ba amma yayi ta a cikin jami'i kuma me yasa ba za mu yi sallah a cikin jami'i ba dan haka mu zamanto masu kulawa da sallar nan mu zamanto masu kiyayewa da ita a sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan aka yi sallah aka lura wani daga cikin su kabbara harama ta wuce shi suna zuwa su jajanta mishi suna tausaya mishi domin babban alkhairi ya wuce shi haka nan wani daga cikin magabata yake cewa idan kabbara harama ta wuce shi sai a ganshi yana zubar da hawaye yana kuka aka ce me yasa kake kuka yace ai Allah yace hayya alal fala ni kuma ban samu wannan fala din duk da ya samu sallar amma bai samu ladan sallar jami'i ba yana ganin jami'i ya wuce shi mu ko wani yana zaune a gidansa sai ya ji ma an shiga sallar an yi nisa sannan zai taso wani kuma zai ce shi ba sai ya je masallaci yayi sallar jami'i ba yana daga cikin munanan abubuwan da rashin halartar sallar jami'i yake gadarwa na farko cewa Allah madaukakin sarki zai toshe zuciyar wanda bai halartar sallah cikin jami'i kuma zai sa shi cikin waɗanda suke gafalallu ma'ana ba masu ambaton Allah ba wannan ya tabbata cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan kamar yanda ya gabata cewa yana daga cikin alamar munafurci ko hali irin na munafikai rashin halartar sallar jami'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sallah da tafi kowace wahala tafi kowace nauyi ga wanda yake munafiki munafikai a wancan lokacin ita ce sallar isha da sallar alfajir ba sa iya zuwa saboda lokacin sallar magariba mutum ya tafi gida ya ci abinci ya kwanta baya son fitowa lokacin sallar asuba kuma mutum yana jin ya kwanta ya ci gaba da baccin shi da kwance shi ba zai iya fitowa ba kamar irin yau ko jiya wayewan garin jiya da aka tashi da ruwa da sanyi ban san ko ya iso nan ba baka zo ka samu cewa kila masallaci ba a fi mutum biyu ba wani kuma a hakan zai kutsa ya fito don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi albishir yake cewa ku yi albishir ga waɗanda suke fitowa cikin duhun dare ku musu albishir da haske cikakke ranar tashin alkiyama bashiril mashaina fi bulani bin nuri tab yawm alqiyama ce kai albishir ga masu fitowa cikin duhun dare da cikakken haske ranar tashin alkiyama kaga mutum ya fito cikin duhu ba haske haka zai taka ya tafi masallaci yana jin cewa duk takun da zai yi lada Allah zai bashi duk sauke kafa da zai yi za a kankare masa zanubin sa to yanzu duk wannan alkhairin ya sa mutum ba zai halarci sallar jama'a ba haka nan barin sallar jama'a yana cikin dalilan da suke kai mutum ya shiga wuta Allah ya tsare wannan kuma tambaya ne da aka ma Abdullahi dan Abbas an tambaye shi aka ce Abdullahi dan Abbas mutum ne yana azumi da ini azumin nafila yana sallar dare salloli na nafila amma kuma baya halartar sallar jami'i baya zuwa sallar juma'a Abdullahi dan Abbas sahabi ne yake cewa in ya mutu akan haka to dan wuta ne sai zai shiga wuta saboda me saboda ya baya halartar sallar jama'a wata mummunar dabi'a mata wasu mutanen shine sai kaga shi yana ganin in yayi sallar juma'a to duk sauran sallolin ba ruwan shi da zuwa can wannan abun is common a cikin mutane wani in kaga ya halarci sallar jami'i a masallaci to juma'a ce yana ganin in ba juma'a ba ba wata sallah da ta wajaba a kan to sai ya duba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda yake ya taba jinkirin sallah ya taba yin sallah shi kadai a gida sallar shi gaba ɗaya yana yin ta ne a masallaci tare da sahabbai kuma har yakan waiwaya ya ce ina wane ina wane ina wane. To lallai mu kula da irin waɗannan al'amura, abu ne da ana ɗaukar shi ba wani abu ba, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim. Wani yana ganin ai ba komai bane, na riga na yi sallah. Kuma ba wai a cikin irin waje haka da yake killace ba, har mutum wani a shagon shi na kasuwa zai yi sallah a shago ba zai je masallaci ba. Yace wai wasu abubuwa, sai ga kuma abubuwan ba wasu abubuwa bane. Amma yanzu da za a ce za a yi wani taro ko na wani abu na duniya ko kallon bol ko wani abu ko wani biki, mutum baya so ya yi latti a wannan biki, yana so ya zama yana farko-farko. Amma kuma ga inda mala'iku suke sallah da mutane suke musu addu'a, mutum baya son zuwa. Idan mutum ya yi sallah yana jiran wata sallah ta so, ko yana jiran ma lokaci ya yi ya gama buƙatunsa na addu'a da tasbih kafin ya tashi, mala'iku suna tare da shi za su dinga masa addu'a, Allahumma ghfir lahu Allahumma arhamhu, la tazalul mala'ikatu tad'u lahu. Mala'iku ba za su gushe ba suna masa addu'a. To duk wannan alkhairin a ce mutum baya so. Don mutum ya samu kanshi cikin wannan hali, ya shiga cikin waɗanda suka zamanto mantattu. Allah ya ce wala takunu kallabina nasullaha fa ansahum anfusahum. Su sun manta ma da me suke nema a duniya. Muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu cikin bayinsa na ƙwarai, waɗanda suke kiyaye dokokin Allah kuma suke tsayar da sallah kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya umarce su.